Tsohon shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya bayyana shirin gina babban cocin ne a shekarar 2017 wato Cathedral, wani alkawarin da ya yi na gina cocin a matsayin sadaukarwa ga Allah saboda nasararsa a zaben shekara 2016. Sai dai kawo yanzu kimanin dala miliyan 58 daga kudaden gwamnati wanda aka riga aka kashe yayin fara gina Cathedral ya haifar da cece-kuce, inda gwamnatin da take dab da kama mulki ta kafa kwamitin bincike a kai. Wasu mabiya addinin Kista a kasar na ganin hakan shine mafi muhimmanci, wasu kuma na ganin gida babban cocin ba shi da muhimmanci, kamar yadda Pastor Felix Inze ya bayyana.
Ra'ayina gaskiya ta Allah, ni a matsayina Kista, a matsayina pastor, ni ban goyi ba wannan Cathedral da aka gina ba. In kun karge ni da wata kuɗi da aka zuba cikin Cathedral, sannan kuma abun nan ga gina cocin, sannan kuma abun bai tafi ko ina ba. Sa ganin cewa wasu nan ka bude mahanyoyi na cin kuɗi, ga mutane suna cike inwa ga inwa na kashe mutane.
Shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya ce ya kamata a gudanar da bincike don gano yadda aka kashe kuɗaɗen jama'a wajen gina wannan babban cocin, ga abinda wasu daga cikin jama'a ke faɗi dangane da hakan.
Sunana Shehu Usman Abdullah. Dole ne a bincika, wallahi dole ne John Dramani ya bincika, saboda kuɗin na yayi bari economy yayi wani stable kadan. Ko da bai in full percent ba, at least ma yayi wani 70% cikin economy. Wane ci kuɗi duka ya kamata mayar da kuɗi ko a kama shi?
Sunana Muhammad Tajuddin Sakiwo. Rami kurun aka iyaka gina, ba foundation ba komai, kuma muhimmin na kwarai da ya ce wai wannan kuɗin za zuwa neme a yi bincike inda kuɗin ya bi, wanda kuma suka ci kuɗin a samu a hanshi hannunsu.
Sunana Fati Musa. Wannan alkawali ya yi tsakanin shi da Allah kaman zai yi, amma kuma shi ɗauki kuɗin kasa, an kai alkawali kuma da kuɗin aljifin ka ya kamata ka yi. Kuɗin na da yawa, shi yasa ni Fati ga da na ji John Mahama ya ce zai yi bincike kan wannan kuɗi ya so a kwato kuɗin, inda kuɗin bai shiga inda ya kamata ba.
Sunana Robert Auni. Ni ne ko zuwa executive NDC. Sabo president ce yana so investigate, ni as Christian ne na support wannan I investigate. Yazo inda kuɗin ya biduka, waɗanda suka ci kuɗin duka, inda kuɗin zai biduka, suka musu karbi kuɗin kawo magarin gari a yake da wannan kuɗi, yaya gina ma yara schools, yaya gina hospital.
Jafar Dankobiya, ƙwararre a fannin tattalin arziki, ya ce
to kin ga wannan kuɗaɗe kimanin miliyan 400 da zake za a gina wannan coci, in an fite kaso daya cikin hudu zai magance wannan matsala. Su ne kamar matsalar makamashi, sai kuma matsalar abinci da yake ɗaliban secondary school ba su da isasshen abinci, har ma ana kiran da cewa a karasa lokacin da ya kamata su koma makaranta. To da wannan kuɗaɗe za a doki a taimaka, kin ga da za a magance waɗannan matsaloli, kuma bugu da kari ya taimaka a yi a samu a gina wato Ghana kamar yadda ake bukata. Wato farin ciki shine wannan sabon gwamnati ta yi alkawarin ba za ta ci gaba da wannan Cathedral ba. Kin ga dama kudaden da yake anya an aje dan wannan za a iya huskanci wasu abubuwan da yake zai taimaka don gina kasa.
A yanzu dai mafi yawancin jama'ar kasar suna farin ciki da wannan binciken babban cocin kasa, wato Cathedral, wanda zai lakume dala miliyan 400 wajen gina shi da shugaban kasa John Dramani Mahama ya fara. Hawawu Abdulkarim Yonkwaniya, muryar Amurka daga Accra, Ghana.